ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daren juma'a daren 11 ga watan zulqa'ada hijrar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da shekara 1435 daida 3 ga watan september shekara ta 2014 wannan shine darasi na 26 daga cikin jerin darussan littafin hikmatun min at-tarikh wallafan dr usman ibn muhammad al-khamis Allah madaukin sarki ya saka mishi alkhairi wannan littafi ne da yake tantance bayanai na maganganu da abubuwa da rigingimun da suka faru tun daga bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har zuwa kashe Husayn dan Ali dan Abi Talib radiyallahu anhuma a shekara ta 61 bayan hijira. Rigingimun da suka raba kan mutanen da ake cewa musulmi duk da ba su yi tasiri ga mutanen da suka yi rigingimun ba asali. Wannan malami ya kai matuƙa wajen tantance gaskiya da tantance tsaba daga tsakuwa akan waɗannan rigingimu da suka faru karkashin haske na ilimi na ainihin tahqiqi da ilimi na ainihin tace labarai. Allah ya samu dace. Idan jama'a basu manta ba karatun da muka yi a baya, bamu gushe ba, muna bin wannan malami yana mana bayanai dangane da ainihin kissoshi da labarukan abubuwan da suka faru a zamanin khalifancin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Mun kare shi karshen wannan fasli, dan haka zamu tashi kai tsaye inda malami yake cewa al-faslu thalith khilafatu amir al-mu'minina Uthman ibn Affan. Fasli na uku, halifancin sarkin mu'minai Uthman dan Affan, wato halifa na uku kenan daga cikin khalifofin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, min sanati 23 hijriya ila sanati 35 lil hijra, daga shekara ta 23 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zuwa shekara 35 bayan hijira, ma'ana gurgurdan shekaru 12 kenan, wanda sune shekarun halifancin Usman dan Affan. Allah ya kara masa yadda. Shi ma yake cewa al-mabhathul awwal kayfiyatu tawalli Usman ibn Affan radiyallahu anhu al-khilafa, yaya aka yi sayyidina Usman dan Affan ya aishi halifanci. Dan jama'a za su tuna lokacin da muka yi magana akan kissa mutuwa Umar, muka ce bari mu gintsire kissa iyakacinta yadda Buhari ya ruwaito ta, ya kawo ta ne akan babin da ke magana akan mubayi'an sayyidina Usman, sai kuma ya ce wa fihi maqtal Umar, sai zama hadisin ya fi ba da labari dalla dalla game da kissa kashe Umar dan Khattab. Kuma mu a lokacin abinda muke bukata kenan kawai, sai muka takaita akan kissan kashe ainihin shi sayyidina Umar dan radiyallahu anhu. Dan zamu ji daga ainihin wajen wannan malami, Malam Muhammad ibn Usman al-Khamis, zai mana bayani dalla dalla game da ɗayan bangaren, shine kissan nada sayyidina Usman khalifa na musulmai, khalifa na uku daga cikin halifofin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. A takaicen takaitawa ma da yake cewa qissatu shura, labarin shura wato zaman shawara da aka yi, zaman tattaunawa da aka yi domin zaben sayyidina Uthman dan Affan ya zama halifa. Mala yace lamma tu'ina Umara radiyallahu anhu ja'ala al-khilafata fi sittati nafari, lokacin da aka soki Umar da wannan makami lokacin rasuwarsa, ya sanya halifanci yace tsakankanin mutane shida: Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Waɗannan su ne mutum shida: Uthman dan Affan, Ali dan Abu Talib, Talha dan Ubaidillah, Zubair dan Awwam, Abdurrahman dan Auf da Sa'ad dan Abi Waqqas. Waɗannan sahabbai shahararrun sahabbai daga cikin mutum goma waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu alƙawarin aljanna, kuma dukkaninsu wato suna daga cikin mutanen da suke sabiqunal awwaluna, wanda suka shiga musulunci da farko farko. sayyidina Ali da sayyidina Talha da Abdullahi dan Zubair amin da Zubair dan Awam duk sauran su manyan sahabbai ne kamar da shi Umar din yace musu zamu zo mu ji yace na zabe ku ne saboda waɗannan mutane ku ne naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya yadda da ku shi sa na zabe ku har yace dawa ne yana nan da shi zan daura shi ne ainihin wato wannan da ake cewa aminu hadhihi al-umma shine ainihin wato Abu Ubaida ibn al-Jarrah wanda shi a lokacin ya riga ya rasu Allah ya gafarta musu gabaki daya mallai yace wa qisatu shura rawaha al-imam al-bukhari fi sahihihi hatta na'lama anna at-tariqa la yadhi'u yace kaga ita wannan qissa wannan labari na shawara da zaman da aka yi na consultation na nada sayyidina Uthman a matsayin halifa Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan kissa me wannan yake nuna mana dan mu san cewa tarihi ba a barin shi ya tafi ba a san shi ba malan musulunci tun daga zamanin annabi har zamanin da suka biyo baya suna bada muhimmanci wajen taqyidi wajen rubuta muhimman abubuwan da suka faru a cikin tarihin musulunci yaƙe yaƙe nada shuwa gabanni rigingimu jihadoji da aka yi duk abin da yake da muhimmanci suna tabbatar da cewa sun rubuta shi sun sajjala shi ba sa barin shi tafi a banza ina fata muna gane wannan shine sai mallai yake cewa fa hadha al imam al bukhari rawalana a'zama qadiyatayn ka qura hawlahuma al jalal ga imam al bukhari ya ruwaito mana kissoshin nan guda biyu wadanda akwai rigingimu akan su daya daga cikin su tace wannan kissa yake ishara zuwa ainihin wato gareta da kuma kissar shi kashi sayyidina Umar din لقد ولقد ذكر البخاري قصة طويلة في مقتل عمر رضي الله عنه امام البخاري يا انبتي قصة لاباري مي تساي دنگني ده تاريخ كشه عمر حتى وصل الى انه قيل لعمر رضي الله عنه اوصي يا امير المؤمنين استخلف هل يكي كان عند اكتي ما سيدنا عمر يا خليفة كي اينهم وصية ka faɗi waye zai zama shugaba bayan ka ma'ana yanzu ya yanke mana dogon kisa da muka sani a baya din nan zai tsaya zai ci gaba daga inda mu muka tsaya a wancan karatun da muka yi a cikin Bukhari qala sayyidina Umar yace ma ajidu ahqqa bi hadha al-amri min ha'ula'i an-nafari aw ar-rahati ni bana jin akwai wanda ya fitancanta da wannan shugabanci kai da wannan tawaga ko waɗannan mutane الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو عنهم راض ولنن دا ما يكي دا امنتن الله تثبت ا غري شي يا رسول الحالين يا يددس سوني ابوكن شاورتا سوني سنتوتي ا مجلسسا شيني متوني كوماندوجين شي ناكي سوني ان ايكن شي سوني كي وكيلتن شي ا ورين دا يكي سو ا وكيلشي شي ا واس ابوبوا تو ودنن تند دا منزن الله يا بار دنيا يا يددس sayyidina Umar yake cewa bana ganin akwai wanda yafi kamata su rike wannan shugabanci sai su domin ba komai ya sa manzo Allah ya yarda su ba sai dan nagartar su da imanin su da gaskiyar su da jajircewar su akan goyen bayan addinin musulunci da marama manhubin shi baya ina fata mun gane wannan fasamma aliyan sai ya bace sunan sayyidina Ali wa Usmana ya bace Usman wa Zubair ya bace Zubairu wa Talha ya bace Talha وسعد يا امبتي سعد وعبد الرحمن بن عوف يا امبتي عبد الرحمن بن عوف وقال يتي يشهدكم عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يزو يزونا ا وجن دا راي شاورا وليس له من الامر شيء اما سن كر اسكي ازابي شي باشي دا باشي باشي دا تنتنتن ازابي شي معنى عبد الله بن عمر دان سيدنا عمر كينا من جاء بايا عمر ياتي halifancin nan idan alheri ne to na diba ni da duka zuriyata idan kuma sharri ne to ya tsaya a kaina saka ban yadda wani dana yayi ba amma Abdullahi dan Umar babban malami ne a cikin sahabbai kuma mai zurfin tunani da basira babu laifi a kira shi shawara ya zama in attendance amma shi ba member bane idan ana meeting na wasu manya wani babban council ko board zaka yi tare da wani a wurin yana cikin wanda suka zo wurin amma shi ba member bane idan ana executive meeting misali na state gwamna da commissiononi da mutanen security to zaka iya ganin wani a wajen an kawo shi ne ya raba abinci ko an kawo shi ne yayi security ko an kawo shi ne taking minutes misali raga shi ma yana wajen amma zai da ahaliya na cancantan ba da doka ko yin wani magana ina fatan fahimci wannan to haka yace abar abdullahi yazo ya zauna amma kar a zade shi ban yi da a zade shi ba ina fatan fahimci wannan wannan nuna ga wato kaifin basira umar na farko tukun na wajen ganin suwaye suka cancanta ashe kenan in za a zabi shugabanni akan duba suwaye suka cancanta a addinance tukunna waɗanda kuma al'umma ko jagororin al'umman suka yadda da shi kana dauko wani wanda kai ana ganin ba a yadda da shi ba ba a kaunin shi a ce sai ayi institute din shi da karfin tsiya wannan shi ke jawo bore wannan shi ke jawo tashin hankali da digingimu da rashin biyayya dole a duba wanda yake da wato wajiha wanda yake da fuska a idan mutane wajen addinin sa da tarbiyyar sa da mutuncin shi da tunanin shi kaga Umar ya duba wannan sannan kuma ya duba wato ya kara mutuncin abin da yake so idan gare da zuriyar sa haka ya ayyana yake cewa walaysa lahu min al-amr shay'un kada wanda ya yadda aka zabi sayyidina Abdullahi dan Umar fa in asabatil imrata sa'adan fa huwa zaka yace idan wannan shugabanci ya kai ga hannun Sa'adu to abin da nake so kenan na fusan haka wato yanzu yana fadan nashi ra'ayin kenan wa illa in ku bata kai gare shi ba wal yasta'in bihi ayyukum ma umira a cikin ku duk wanda aka daura to ya nemi taimakon Sa'ad dan Abi Waqqas saboda zurfin basirarsa da hangen nesan shi da kuma kwarewar shi wajen shugabanci fa inni lam a'zilhu an ajzin wala khiyana domin ni ban cire shi daga mukamin da yake rike da shi na gwamnan Kufa ba an ajazin saboda ya gaza wala khiyana ko kuma ya ha'inci gwamnati ko al'umma ba na akwai abubuwan lura da yawa jama'a abu na farko da gawa mu lura shi ne ashe a shugabanci mutum baya sa wa jama'a ra'ayin shi ce ni dole sewa ne dan kana shugaba da kai Umar sai yace tunda Sa'adu nake so kawai na daura shi ashe ba a yin haka mutum daya saboda shine incumbent shine ke rike da mukamin da za a ba wani ko kuma shi ke rike da jam'iyya shine shugaban jam'iyya ko kuma shine babba a unguwa ko principal a makaranta ko shugaban local government a dinnan kowane ne baka daukan wani ka bashi wani mukami ta hanyar kama kariya ka ce dole sai wani alalin al'umma ba su san shi ko kuma alhalin wani ya bi cancanta da Umar kawai sai ce Sa'adu nake so na daura shi to da wata kila sai a samu rigima amma sai ya tattara waɗanda yake ganin duka suna da cancanta yace ku shawara sai kuma shi ma ya faɗi nashi ra'ayi amma yace in bata kai gare shi ba domin ba shi kai cancanta ba to ina fatan a nemi taimakon shi wajen ra'ayoyi ne wanda yake ishara Umar na neman kawai me zai gyara al'umman musulmai in Sa'adu bai samu babu komai dan me yake nema a ci moriya ra'ayinsa da tunaninsa ko to ka a bar ra'ayi da tunanin a baya da a ce za mu dinga fahimtar wannan da mun rage rigima akan shugabanci shine mu gane ci gaban al'umman muke nema ko to duk wanda zai kawo nan ci gaban to kawai yi mana kana so ka je Kano zaka hawo mota ina ruwanka da waye direba inda ya iya mota ba dole sai dan unguwarku ba ba dole sai wanda ka sani ba ba dole sai wanda yake jin irin yarenka ba ba dole sai wanda yake cin irin abincin da kake ci ko su daga inda ka fito ba inda dai kake Kano ai shikenan me yasa kai wata kawai direban da bai iya ba kuma ta da bata da lafiya ina ba ta mun fahimci wannan wannan ya kamata mu lura da shi anan sannan kuma da yake cewa ni ban tude shi daga mukamin da na tude shi ba dan wato rashin iyawa ko kuma dan wato ha'inci ba wannan yana da kissa shi ma abin da ya faru sa dan Abi Waqqas lokacin da Umar ya dace shi gwamna a kasar Kufa yana ta shugabanci Bukhari ya rawaito wannan labari ana nan sai wasu suka je suka hada kutun guira suka hada munafurci aka zo aka kawo karin shi gun sayyidina Umar cewa Sa'adu bai iya sallah ba Sa'adu baya zuwa jihadi yana jin tsoro Sa'adu in an kawo dukiyar musulmai ta tare yake ci to Umar ayyade yake abubuwan shi shugaba ne mai ainihin zurfin tunani baya undermining wani information ko wani iri haka kawo shugaba ya zama kar ka dinga rena muhimmancin wani labari da kaji kai tafabbut da ka Umar ya dauko miki aka zagaya masallatan garin Kufa kakkab aka tambaya sai Sa'adu ya tashi a ce kun san wane ko shine gwamnan ku Sa'ad dan Abi Waqqas ne ra ku ce game da shi mutane su fada alheri mutane su fada yabo har aka zo kan masallacin da annan ne aka kulla asalin wannan sharri aka zo aka tada Sa'ad dan Abi Waqqas aka yi wannan batu aka akwai mutumin da su ne suka hada wannan ainihin wato munafinci yana da nake to mutun da an ce mu faɗi gaskiya za mu faɗi ta ya miƙe ya tabbata da wannan sharri cewa da gaske ne Sa'adu bai iya sallah ba kuma da gaske ne Sa'adu baya zuwa jihadi sai turi ayi mutane a ta kashe su kuma mu duk abin da ake kawo nan ba ma gani irin dai wannan yarfa da yan siyasa suke yi a radio sai aka ce kai Sa'adu ka ji abin da yake me zaka ce yace ba abin da zan ce amma ya muni sharri uku shi ma zan mai addu'a kafa uku yace ya Allah wannan mutumi in ya mun wannan sharri ne dan adi labarin shi Allah ka tsawaita ran shi Allah ka jarabce shi da talauci da jarabta ta san mata da yawan iyali shikenan Sa'adu yace kawai magana ta kare salasun bi salat haka yace ka mun sharri uku sama baka addu'a uku kuma dama mutum ne wanda yake addu'a shi kamar yankan wuka mun ji a baya inda ya addu'a aka taka ruwan kogi aka wuce ba nutse ba dama yace manzo Allah ya manzo Allah ka roƙan mun Allah ya dinga ansa addu'a ta yace to kai kuma ka taimake ni akan cin halas ka dinga cin halas shikenan wannan mutumin ya dade a duniya ya fi shekara 100 a duniya yake mutuwa an ce har sai da ya makance giran idan tana sauka akan idan tana rufe idan sannan kuma saboda daraba inda ka san busun ko muryar mace ta wuce yana makawa nan sai tashi yabi yara shinshinan wajen ga yawan iyali yaran sai da zai dace haka yara yi cikin kaskanci saboda ya taba waliyan Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an sa'adin wa arda to kaga sai Umar yace ban cire shi dan ha'inci ba ashe ana iya cire mutum daga mukami ba dan ba sai yayi wani laifi ba Umar kawai duba maslaha su tunda waɗannan sun fara kawo sharri akan wannan bawan Allah bari a cire shi kasu bata mai suna abin da Umar ya cire shi kenan sai mai da shi Madina ya mai da shi wato cikin executive council yana ba shi shawara kai ke ne kun yaje wata wuri wani wuri ya mishi gwamna shi ne yake isharar cewa ba na cire shi ne saboda ha'inci ko saboda ainihin wato rashin gaskiya ko rashin iya aiki ba ashe in an cire mutum a mukami jama'a bai yin zuciya asali bai kamata a cire mutum a mukamin da yake ba kaidar musulunci amma idan aka cire shi to kada ya fushi ya hakuri ya cigaba da harka addini inda dan Allah yake ba sai an bashi mukami ba lokacin da aka aika mun ji a baya sayyidina Umar ya aika da wasiƙa aka cire Khalid dan Walid daga komanda Khalid bai zuciya ba sai dawo daga cikin kananan komandoji ya cigaba da aiki shi na addini har ya mutu haka aka san shi gashi shi ma wannan Allah ya ji kan bawan Allah malam Hudu Cikaji a garin nan muka samu tarihi an mishi irin wannan cin mutuncin wani lokaci can a Izala yana limancin Juma'a ashe an shirya mishi jiyun mulki sai da yazo ya hau kan munbari zai hudu ba kawai suka tashi suka ce ba za ka yi limancin Juma'an nan ba lafiya suka ce mun cire ka yake to wa zai yi aka ce wanda yake to ai shikenan ce to wanda bismillah ya koma inda wannan ya tashi ya zauna shi kuma wannan ya hudu ba Juma'a aka ci gaba da sallah kaga wannan yana dan Allah yake kenan bai ce bari ya ja jama'a shi a raba kan masallacin ba ko yace ba ai ta ba domin inda ya haka dole ya da magoya ba ma'ana abin da suke kuskure ne shi sai daidai to ya kamata mu dinga tuna wannan in wani ya kuskure kar wannan ya hada kai maka kuskure kai kokari ka ga yaya ne daidai wannan shine manhajin magabata din ka ji gashi magabata haka suke to ya kamata mu kula da wannan jama'a bai kamata a cire mutum daga limanci ko ladanci ko jan baki ko duk wani shugabanci da yake haka addini ba dan ka araba ka al'umma bai kamata ba mutum yana nan a matsayin musulmi ko da yayi wani laifi ko yayi wani rashin kyautawa a ce limamin mu ne shikenan muka ji ya shiga wata siyasa wadda ba ma so yana goyon bayan wasu 'yan takara da ba ma so wannan yasa an cire limamai da dama ba sai dace ba ko kuma muka ji an zo wata badakala ta daurin aure ko badakala ta cin dukiyar marayu ko ta cinye gonar gado yayi dai wani abu da bai burge mu ba galibi abin da ke faruwa kenan kadara abin kuskure ne amma dai ana matsayin shi na musulmi wanda ya kuskure to sai mu hakurta da shi ne shugaban mu domin idan mun cire shi za mu raba kanmu wasu bishi wasu bi sabon da aka nada musulunci ko yace Allah yace mana wala tanazu fatashalu tarhabu rihukum kar ku dinga jayayya sai ku zama kun samu failure sai kwarjinin ku da girman ku ya tafi min asaf wannan shi ne abin da ya faru da kungiyar izala ta ainihin musulmin Najeriya lokacin da ta su tana da karfin da ta kafa gwamnati a lokacin nan tana da karfin da duk a wanda ce za'ayi amma sai aka samu sirri gindimin shugabanci sai aka gaza yin hakuri har suka raba kan izala ta zama guda biyu sai zama kawai ashe shikenan sai ana kallon ana ganin wallan mu ya kamata lalle mu kiyaye wannan game da matsalolin mu na addini da haduwar mu da kungiyoyin mu da tafiye-tafiyen da muke kuma aka cewa ne shine shugaba to mu hakura mu dinga ba shi shawara muna nuna mishi abin da ya kuskure muna sa shi akan hanya muna mai addu'ar Allah ya saddada shi amma ba a yin juyin mulki ko a cire mutum a musulunci ya saba wa ainihin manhaji na magabata da haka Umar ya cire shi a matsayin shi na khalifa ya da yancin ya cire shi domin shi ne executive officer na musulmai ya cire shi amma ba dan ha'inci ba dan rashin iyawa ba shi kuma ya da cirewar da aka mishi ya ci gaba da aikin da ya kamata ina fata mun fahimci wannan wannan sa daga cikin abin da ya kamata mu lura an wa kana Umar kad azala Sa'd ibn Abi Waqqas an al-Kufa kamar yadda muka yi bayani falamma faraga min dafnihi haka ne ko falamma furiga min dafnihi yayin da aka gama rufe aka gama jana'izan Umar dan Khattab radiyallahu anhu ijtama'u radiyallahu anhu wannan sabai sai suka hadu Allah ya kara musu yadda fa qala Abdurrahman ij'alu amrakum ila thalathatin minkum kaga tunda an ce su shi da kowa ya cancanta yi daga yanzu aka zo muna da yan takara shi da kenan potential daga mun sai Abdurrahman dan Awfi fara magana yace kuma idan al'amarin ku akan mutum uku ma'ana ina son mutane uku su bude baki su nominate mutane uku duk wanda ya nominate wani to yanzu shi ya janye kan kenan kaga an koma uku kenan ma'ana an Ali yace nayi nominate Sa'd sai shi kuma Usman yace nayi nominate Zubair shi kuma Abdurrahman yace nayi nominate din Talha kaga waɗanda suka ce mun nominate wani su sun janye kenan automatically yalla mu sura uku ko daga nan kuma sai a je mataki na gaba shine yake nufi da ij'alu amrakum ila thalathatin minkum ku sanya al'amarin ku akan mutane uku fa qala zubairu ja'altu amri ila aliyin sai zubairu yake cewa na sanya al'amari na zuwa ga sayyidina ali hadhihi riwayatu tubayyin lana haqiqata al'amri bi suratin damira mala yace wannan riwaya tana bayyana mana tsantsar abin da ya faru da sura wacce take mai fito da komai karara wahiya anna zubair ibn al-awwam lam yakun min mubghidi ali shine cewa zubair dan awwam baya daga cikin mutane da suke kyamar sayyidina ali domin in shi'a suna yayya ta cewa zubair dan awwam makin sayyidina ali ne saboda sun yi rigima da sayyidina ali a ainihin wato jamal to ba haka bane kaji ali ne dan takarar shi a wannan shugabanci wa qala talhatu talatu shi kuma yace ja'altu amri ila usmana na sanya al'amari na zuwa ga usman wa qala sa'd sa'd yace ja'altu amri ila abdurrahman ibn auf ni kuma nace abdurrahman nake su to kaga yanzu an samu mutum uku kenan kuma dan mu gane jama'a shi al'amarin shugabanci ba yadda mutane suke tunani cewa kusancin su da wani zai ba su cancantawa a cancanta ko ta tasowa daga kai waye wannan falsafa ce ta 'yan shi'a da suke ganin cewa sayyidina ali saboda kusancin shi na jini da manzon Allah to yafi Abubakar cancanta dan shi bai da wannan kusancin na jini to wannan falsafa ce ta shi'a kaga sabai ba san da suke ba da nan take sai kowa ya ce a inda dai Aliyu kai jinin Annabi ne mu duk mun maka amma kowa yana ganin akwai cancantan da wani yake da ita wanda ina ganin ni shi zan zaba nan take kuma kowa ya zaba wanda yake gani kuma babu wanda ya jawo shin wani cewa wani bai ce ni yake so ba ina fata mun fahimci wannan ya kamata kuma wannan ma ya zama mana darasi dan wani bai jawo maka ƙura'a ba ko bai ce ayi da kai ba sai nufin bai kaunaka hala ma yafi kaunaka fiye da ɗayan domin wanda ya nanka maka shugabanci cewa kai duk wanda aka bai shugabanci alƙalanci an yanka shi ne ba tare da wuka ba an yanka shi ne ba tare da wuka ba wanda duk aka bai shugabanci dama ya shiga cikin ibtila'i wanda bai sai da zai ba sai dai Allah ya fushe shi lafiya saboda shugabanci bala'i muna rigima akan shi ne ko saboda Annabi ya riga ya mana wannan bakin cewa innakum satarisuna 'alal imara za ku dinga kwadayin shugabanci wayanna su ta kuna damatan yawmal qiyama sai zama abun ladama ranar alkiyama amma ba da haka ba shugabanci ba abun ne ma bane gara a ce kai mabiyi ne kai flow member ne a duk abun da yake yafi maka sauki ya zama hisabin ka kawai naka kawai za a maka amma a ce za a maka hisabin duk al'ummar da ka shugabance su waɗanda ka limance su waɗanda kai musu monitor wanda ka musu chairman din local government wanda ka musu bakin sallah a university barantana kuma gwamna ko shugaban kasa ba karamin hisabi bane da ma yanzu wata kila shugaban kasan Najeriya bai san ina ne wani gari ba wani gari a Najeriya wata kila bai san ina bane amma kuma yana cikin haƙƙin da Allah ya tambaye shi akai haka gwamnatin jihar Katsina haka gwamnatin jihar Kano haka duk gwamnonin nan wata kila wani limamin da ke sallar juma'a bai san adadin mutanen da ke bin shi ba amma sai an tambaye shi akan wani shugabancin da ya musu kin ya musu limanci tsakanin shi da Allah ko kuwa ya musu sarrai ko bai musu ba kaga ashe wani aiki ne ja jazir ko baka aka yi a kasuwa aka ce rumfan nan kai ne ogan masu sai da kayan nan kai zaka dinga kula da me suke siyarwa me suke fitarwa me suke shigarwa wannan ba karama aiki bane amma kaga mutane gogoriyo suke akan shi to dabi'a dan adam ne wallahu alam malamai suka ce saboda wannan yana daga cikin abin da a wato annabi adam uban mutane ya yaudaru ta hanyar iblis da yake ce mishi hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shin ban nuna maka bishiya wanda in ka ci danta zaka tabbata a duniya ba da kuma mulki wanda baya karewa to wannan shine abin da iblis ya fada wa baban mu adamu sai yaudaru daka kamar abin a jinin mu ne mu mutane ayan adamu haka malamai suka ce kuma kaga suna da hujja ana daka baka duk inda mutum yake ya da jarabtuwa da wannan abin guda biyu san shugabanci da kuma yaya za a yi shi dai kai ya mutu ai ta mutuwa dai ana barin shi kai shi kai ya wuce sai dai kawai mun mutu daga yanayin yadda muke bayyana ra'ayinmu wani ya fi wani dannewa wani ya fi wani tasowa ka duba ga yadda yan siyasa nan suke gogoriwa kan mulki abubuwa dama da baka tsammanta ba za su iya yi don su tabbata kan mulkin su Allah shi kyauta to wannan dai a takaice shi ne sai malai yake cewa wa haka za ta nazala salatatun ta nazala Talhatu wa Zubairu wa Sa'ad ibn Abi Waqqas yadda ka ji dinnan haka akai sai mutum uku suka janye suka yi tanazuli su ne Talhatu da Zubairu da Sa'ad ibn Abi Waqqas wal murashihuna idan salasa su ko wadanda aka sanya takarar sai suka zama su kuma guda uku ne sai ce akwai Ali ibn Abi Talib wa Uthman ibn Affan wa Abdurrahman ibn Auf wadannan guda uku suka zama ainihin wato a sune yan takara sai Abdurrahman ya kada cewa qala fa qala Abdurrahman ayyukuma tabarra'a min al-amri fa naj'aluhu ilayhi wallahi a wallahu alayhi wal islam la yadhunnan la yanzuranna afdalakum fi nafsi fa askata ash-shaykhani yanzu shi ma Abdurrahman ya tsira kanshi sai yace ayyukuma tsakanin kai Uthman da Ali ayyukuma tabarra'a min al-amri wane ne zai yi zai ce wallahi ba zai yi ba tabarra'a kina yace ni ba zan yi ba shi yanzu ya tsira kanshi kaga ya zo tsura ɗan takara biyu kenan an zo final kenan ko an zo ga ɗan takara guda biyu yace a cikin ku waye zai ce bai so mu ko sai mu bashi dan ba mu so mu ba wanda yake so ya daure su da jijiyar wuyan su ina fata an fahimci wannan wallahu alaihi wal islam Allah ya zama mana shaida akan shi musulunci shi ya zama mana shaida akan zuciyar shi cewa da gaske yake fadi baya so mu kuma da gaske mu ce zani ne hujjar shi anan domin ba a so a musulunci a ba shugabanci ga wanda yana so an hana wani ya ce manzo Allah ba shugabanci manzo Allah ya ce ba zan bayar ba haka manzo Allah ya ce mishi ko ba zan baka ba tunda kana so ba wani ne ma na nesa ba abun nan ne Abu Dharr ne yace ni ma ka nada ni irin mukamman da kai yace ba zan nada ka ba wannan al'amarin ba a ba da shi ga wanda yake kwadayi bala tana shi a ce ka cika gari da fasta tun kafin zafi yazo akwai matsala ba to dan haka sai yace wala yanzuranna afsalakum fi nafsi kuma muna yanzuranna afsalakum fi nafsi Allah muka sanya ya ainihin wato nuna mana wanda ya fi falala tsakankaninku mu roƙo ku kuma nuna shi fa askata shekhani sai wannan ya sa mutanen guda biyu da tawon guda biyu suka kasa magana kowa ya rasa mato me zai ci kowanne a cikin su bai da wannan kwadayin amma kuma yana fada to yanzu kaman ya fada ne dan a bashi sai dai suka shi saboda shubuhar da ya riga yanzu ya sa su a cikin wani tarko fa qala abdurrahman ibn auf afatad'allahu ilayya to in kun kasa kuku ayyana kanku kun ba ni dama ni na ayyana ɗaya daga cikin ku wallahi na rantsa da Allah wallahi wallahi alayya Allah alu an afdalukuma yace kuma na rantsa da Allah wajibi ne a kaina ba zan karkata daga wanda nake gani ya falla a cikin ku ba qala na'am sai suka ce duk mun yadda duk wanda ka ba mun yadda fa akhadha bi yadi ahadihima wa qala laka qarabatu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal qidamu fil islam sai kama hannun ɗayan su yace kana da kusanci da manzo Allah wa kenan wannan Ali ko wal qidamu da kuma shiga musulunci da wuri ana karanta kuma wal qadimu da kuma cewa kana da kafa a musulunci wato kai babba ne a musulunci ma qad alimta abinda ka sani na sani wallahu alayka la in amartuka la ta'dilanna ka daukar wa Allah alƙawari na gama ka da Allah in nace kai ne shugabancin nan zaka yi adalci wala in amartu usmana la tasma'anna in ku nace usman ne ba kai bane zaka yi biyayya wala tuti'anna zaka yi da'a thumma khala bil akhir sannan sai ƙara daukar hannun daya wa usman bayan yawa sayyidina ali wannan nasiha cewa kana da girma a cikin addinin nan kai dan uwan manzo Allah ne ka cancanta in an baka zaka yi mana adalci in ba a baka ba zaka yi mana biyayya ka dauki wannan sharadin sai kuma ya dauki usman usman fa qala lahu misla zalika yace kai ma kana da babban daraja a musuluncin nan kai sirkin manzo Allah ne in mun banka dole ka mana adalci idan ba mu baka ba muna fata kai mana da'a ga wanda muka ba qala irfa yadaka ya usman falamma akhadha al-mithaqa dukkan suka dauki alƙawarin qala sai sayyidina abrahman yace irfa yadaka ya usman fa bay'a sai daga hannunshi usman daga hannunka sai daga hannunshi sai mushi bay'a ya gaisa da shi sai mushi bay'a wa bay'a lahu ali next person da ya mushi bay'a shine sayyidina ali Allahu akbar kuma ku zo nan katin ba shi da dole mu tsaya mu kan tarihi nan saboda ana mana wato ana mana kudindine ana kudindina mana kashi a cikin sabuwar yadin shadda a ce mana ga kyauta kana buga sai kashi ne a cikin danye abin da shi a cikin musulmai kenan sayyidina ali shi ya fara yin baya ga shi bayan asalin bayan wato presider na gaba ɗaya zaman zaben wawa laja ahlud dari fa bay'u daga nan sai duk wanda suke cikin gidan suka fito suka shigo sai suka yi mushi baya ga baki ɗaya sahihul bukhari fadailus sahaba babu qissatul bay'a alam ba hadisi na 3700 idan dan shi'a yace maka to ai hadisin a bukhari yake karka damu sai ka ce mushi to ai kana hujja da bukhari ko ko za ka hujja da bukhari ne kawai dan san ranka saboda ran da suke so su faɗo na abu na san rai sai ka ji ya ce ma a bukharinka ma'ana shi ba rashi bane to mu namu ne mun yarda da haka kuma dole tunda kana hujja da shi a inda kake so to lazumi sai ka hujja da duk abin da ke ciki in ko baka hujja da shi ba sai ka gaya mana menene illa wannan hadisin particularly wahai hata ba za ka yi kawo ba kai dan shi'a da haka wannan kisa ingantacciya ce da kaga ingancin hasken rana babu ƙura a kanta haka shine ya faru ina fata mun gane wannan sayyidina ali shine mutum na farko da ya mubaya bayan mubayar sanarwar da sayyidina abdurrahman dan auf ya bayar wa hadhihi riwayatul bay'ati li usman radiyallahu anhu kama fi sahih al-bukhari wannan ita ce kissar riwayar nan ta ainihin mubaya da aka sayyidina usman kamar da zuwa cikin sahih al-bukhari hunaka tafsilatun ukhra fi sahih akwai wasu ƙara-ƙaran bayanai da suka zo a cikin bukhari din a wasu wurare daban daga ciki anna abdurrahman ibn auf jalasa salata ayyami yas'alu al-muhajirin wal ansari wal ansara hatta qala sallallahu alaihi wasallam to Allah jama'a ku duka shawayin ku don Allah mun muku wannan roƙo don Allah ku duka shawa wanda bare kashi ba da Allah ya zauna a wajen mana hadisi annabi yake karantawa bai daga cikin ladabi haka cewa sayyidina abdurrahman dan auf bayan yawan magana da su sai da ya kwana uku yana consulting din muhajirun da ansar yana jin ra'ayoyinsu game da sai ya same ka gida yace kaji kaji muna da mutane guda biyu da muke tsanin tsakanin shi kamar da Khalifa wa kake ganin ya dace sai dai gama jin ra'ayinsu zama ra'ayi ya karkata zuwa ga Uthman hatta qala radiyallahu anhu wallahi ma taraktu baitan min baitil muhajirin wal ansari illa wa sa'altuhum fima ra'aytuhum ya'diluna fama ra'aytum ya'diluna bi Uthman ahada yace wallahi ban bar wani gida daga cikin gidajen mutanen garin Madina ba daga cikin muhajirai da ansarawa wallahi sai na tambaye su sai da nan kwasa ganin kai wani da yake daga Uthman a cikin mu ma'ana ba ra'ayin shi ne shi kadai ba ra'ayin daukacin mutanen garin Madina ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka da kuma mutanen Madina ai anna hadha al-amr lam yakum mubasharatan fil bay'a ma'ana wannan al'amari bai zama kai tsaye a wajen wannan mubay'an ba wa imma ma jalasa ba'da an akhara al-'ada alayhima salasa ayami yayi wannan jinkirin ne bayan ya dauki wannan bayan ya musu wannan alƙawar bayan an dauki wannan alƙawarin cewa in an baka zaka yadda in ba a baka ba zaka yi biyayya kunya da suka ce sun yi rikici to a tashi mutun din nan ayi ajone a dakatar bari mu je ni consulting jama'an sahabbai muhajirin wal ansar shi ne aka tashi kwana uku ana wannan wato consultation din kuma ku duba jama'a ku ga tsarin musulunci game da nadin shugabanni da ƴan siyasa wanda suke na gaskiya kasan nan suna yin irin wannan abu kafin an dami kudin takara sai an ji ra'ayoyin mutanen wannan constituency din bayan yadda ake bane lokaci akwai ragowar saniki a cikin harkokin mu kafin an dami ku limami ya kamata sai an ji ra'ayoyin ku kafin an dami ku shugaba a wata harka ya kamata a ji ra'ayoyin ku da kuma shugabayya ku da ku zana karshen shi dan ana yin haka ne kar a samu baraka tsakanin musulmai ba shi da amfani yadda musulmai suke yanzu dinnan zama sun farraka duk abinda musulmai zasu yi ba su da kalma daya a kasar nan wannan mugun bala'i shi yasa sai kowa ya dinga hantarar mu yana ya kusa mu inda ya ga dama saboda ba mu da murya guda daya da muke magana da kanta muryar nan ta malami ce ko ta wani babba ne ko ta wani dan siyasa ne ko ta wani sarki ne na gargajiya ba ga wani wanda yake fitar musulmai a matsayin su na musulmai gaba ɗayan su al'umma ko waɗanne suna da wanda suke ganin shi waɗancan kuma suna ganin wani bai isa ba sai wani to me ya jawo wannan shine daga cikin abin da suka jawo ga shine wajen sanya waɗannan jagorori galibi babu muryar musulman wasu ne kawai dan su biya bukatun san ransu sai suka sanya wa musulmai wasu shugabanni da basu tare da cewa kin yin biyayya din shi ma kuskure ne daga bangaren talakawa amma dai muna faɗan me ya jawo haka ina fata mun gane wannan daga sayyidina Abraham dan Auf yayi ta bin gida-gida yana shawarwari da mutane shikenan wa inna ma jalasa ba'da an akhadha al-'ahda alayhima salasa ayamin thumma ba'da dhalika ikhtara Uthmana daga nan sai ya shi Uthman shi ma da yake cewa wa min al-muhzin daga cikin abin da yake na bakin ciki anna nara kutubat tarikh al-haditha muna ganin littafan tarihi na zamani allati tatakallamu an hayati as-sahabati wadanda suke magana akan rayuwar sahabbai to uridu an riwayati al-bukhari suna kauda kai daga riwayar imam al-bukhari wa ta'khudhu riwayati abi mikhnaf al-makdhuba suna daukar riwayoyin abu mikhnaf wanda suke na ƙarya fi tarikh at-tabari a cikin tarikh imam at-tabari wa hadha nassuha ga nassin riwaya ko take ba ingantacciya wanda ake yayatawa ga tana zai kawo ta ma'ana abun mamaki shine ga labari ingantacce sai ake dauka sai a dauko mara inganci ana ainihin wato amfani da shi ga ruwa tsaftatacce kan isha kaje kana shan kwata ko kana shan ruwa wanda yake an riga an bata shi da guba ko ka dubi fitsari ka sha kaza akwai abun ban haushi da ban takeici domin ga ingantaccen ina fata mun gane wannan ga riwaya ainihin Abu Mikhnaf a cikin tarikh at-Tabari mala yake cewa lamma tu'ina Umar ibn al-Khattab qila lahu yayin da aka soki Umar dan Khattab sai aka ce da shi ya amiral mu'minina law istakhlafta ya sarkin mu'minai da dai ka nada mana shugaba qala sai yace man astakhlifu wa zan nada law kana abu ubaydah ibn al-jarrah hayyan istakhlaftuhu da abu ubaydah yana nan da shi zan saka fa in sa'alani rabbi qultu inda allah zai tambaye ni a lahira sai in ce mishi sami'tu nabiyyaka yaqulu innahu aminu hadhihi al-umma naji manzanka ne yana cewa shi Abu Ubaida amintacce ne a cikin al'umma shi nan dashi walau kana salimu maula abi hudhayfa hayyan istakhlaftuhu, yace da kuma Salihu yana nan wanda yake bararran bawan Abu Huzaifa, wallahi da na sanya shi. Fa in sa'alani rabbi qultu, idan ubangiji na tambaye ni sai in ce mishi sami'tu nabiyyaka yaqulu, nazi manzanka yana cewa inna saliman shadidul hubbi lillahi, lalle salimuna da tsananin kaunar Allah. Fa qala lahu rajulun, sai wani mutum ya ce mishi adilluka alaihi, in gaya maka wanda ya kamata ka zaba, Abdullahi ibn Umar, ka sanya danka Abdullahi. Fa qala, sai ya ce qatalaka Allah, Allah ya tsine ma albarka, wallahi na rantsa da Allah ma arata Allah bi haza, wannan magana da ka faɗa ba dan Allah kake faɗin ta ba, san rai wai haka kai canka. Kaifa astakhlifu rajulan ajaza an talaqi imraati, yaya zai kace daura mutumin da ya kasa sakin mata da sakai da shari'a, to ya taba sakin mata tana haila. La araba lana fi umurikum, ba ma bukatan, ba mu da wani abin da muke nema mu mutanen gidan Umar daga shugabancin. Ma hamattuha fa arghabu fiha li ahadin min ahli baiti, yace ni ban taba jin ina son shugabanci ko na godewa shugabanci ba, ballantana ne kwadayin wanda ga mutanen gidana ya samu. In kana khairan faqad asabna minhu, in alheri ne na samu ni da su. Wa in kana sharran fa sharrun anna, idan kuma sharri ne to ya tafi daga nesa da mu. Haka zafin asri wala alla ma'alahu fa sharrun yabudu anna, sharri ya nisance mu, yabudu anna ala Umar bi hasadi ali Umara an yuhasiba minhum rajulun wahid, haka ce yace ya ishi mutanen gidan Umar, dangin Umar, a ce mutum daya daga cikin su ne kawai za a wa hisabi da shugabanci. Wa yusalu an amri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a ce mutum daya ne kawai za a tambaye shi dangane da al'amarin mutanen al'umman manzo Allah. Amma laqad wajahattu nafsi wa haramtu ahli, yace to ni dai nayi kokari ga kan kaina na ainihin wato sanya shamaki tsakanin shugabancin nan da iyalaina. Wa inna jawtu kifafan la wuzira wala ajra inni la sa'idun, yace wallahi in kuma na samu na tsira a lahira ba yabo ba fallasa, babu wuzir shine abin nan nizibi kenan, babu kuma ajar, babu lada, kifafan ya zama na tashi daidai wadaida, inni la sa'idun, wallahi na tsira na samu haka. Wanzur, sai ka duba ka gani. Fa in istakhlaftu man huwa khairun minni, yani Ababakar, wa in atruk faqad taraka man huwa khairun minni, yace in nace na fadi waye shugaba, to wani wanda ya fi ni ya taɓa faɗa haka shine Abubakar da ya ayyana ni kai tsaye. Wa in atruk, in ban fadi ba, faqad taraka man huwa khairun minni, akwai wanda ya fi ni alheri bai faɗa ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Wa lam yudayya Allahu dinahu, kuma ni na san Allah ba zai wulakanta addinin shi ba, wannan kuma ita ce ka'ida har yanzu, duk abin da ya faru musulunci Allah ba zai wulakanta addinin shi ba. Ana nan wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, in mutane ma sun je baya sai Allah ya kawo su mai wanda sai addinin shi ba su zama irin wannan wanda suka bata addinin Allah ba. Har mun tare ana kawo mana labarin kissa wata take wato mai guba kenan a cikin ta, sai malai yake cewa fa kharaju thumma rahu fa qalu ya amira almu'minina law ahitta ahad, sai suka fita can kuma suka sake dawowa suka kara cewa ya sarkin mu'minai, to ka fada mana wani alƙawari, mana ka dauka mana wani alƙawari, ka ba mu wani ka'ida, wani hukunci. Fa qala qad kuntu ajma'atu ba'da maqalati lakum an anzura fa walli rajulan amrakum huwa ahraakum, sai yace bayan kun fita nayi tunani naga cewa ya kamata in duba al'amarinku sai na shugabantar muku da mutumin da yafi kowa cancanta. Ahraakum an yahmilakum 'ala al-haqq, wanda yafi kowa cancantan ya dauke ku akan gaskiya. Wa ashara ila aliyy, sayyidina sayyidina aliyu wa rahaqatni ghashyatu, yace sai kuma yace da na so in nada muku wannan mutumin ina ga yafi kowa cancanta, to bayan nayi wannan tunanin sai kuma wani suma ta zo mini farahaqatni ghashyatu, sai suma mun ji a baya yana yawan suma yana farfadowa, sai na sume na fita daga hayyaci na. Ra'aytu rajulan dakhala jannatan qad gharasa, sai naga mutum ya shiga wata aljanna wadda da kanshi ya gina ta, ya sa mata foundation. Faja'ala yaqtafu kulla ghadbatin wa yani'a, sai dinga ainihin tsinkan duk wani tsoro da duk wani yabanya. Fa yadammuhu ilayhi wa yasiruhu tahtahu, sai naga yana hada su yana ainihin rungume su a jikin hannun shi haka, yana ainihin tafiya har suna ja a ƙasa, kamar ya tsunko wannan reshe ya tsunko wannan reshe sai ya sa a mutun shi haka, sai abin yana jan ƙasa wai a cikin mafarkin da ya bada labari. Shikenan fa'alimtu anna Allah ghalibu amrihi wa mutawaffin umara, sai na san cewa lallai Allah Ubangiji ya riga ya gama galaba kan al'amarin shi, kuma ni Umar mutuwa zan yi. Fama uridu an atahammalaha hayyan wa mayyitan, da haka ba na so a ce na ɗauki ɗawainiyar shugabancin ku ina raye, sannan kuma na mutu na ɗauki ɗawainiyar shugabancin wanda na ɗaura muku shi abinda na yi a mun hisabi, sannan a mun hisabin kuma abinda wani ya yi. Dan me ya fasara mafarkin sa in ya tabbata shi ne wanda ya cire yani'a ta gama nuna, to aikin shi da yake nan. Wanda ya cire ɗanye kuma ba na shi bane, ya yi shi shigi ya shiga ya cire, fasara mafarkin kenan. Ina ba zan fahimci wannan. Alaikum ha'ula'i rahatu, to ga kunan ga waɗannan mutane guda shida allazina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, waɗanda manzon Allah yake cewa innahum min ahlil janna, yan aljanna ne. Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail minhu walastu mudkhilu, yace Sa'id dan Zaid dan Amr dan Nufail yana cikin su amma ban sa shi a cikin wannan kwamitin ba. Walakinna sitta, na dai sanya sauran shida, domin dama waɗancan shidan ne sai kuma shi kanshi Umar din, sai Sayyidina Abubakar, sai kuma wancan da aka ce ya mutu shine ainihin wato Abu Bakr ibn Jarrah, sai kuma shi wannan Sa'id dan Zaid dan Nufay, wanda shi kadai ne a cikin su mutumin garin Madina, duka sauran makkawa ne. Ina fata mun gane wannan. Sai ya ce walakinna sita Aliyun wa Uthmanu ibna abdi manatin, da Aliyu da Uthmanu jikokin abdu manaf, da kuma Abdurrahman wa Sa'adin khala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, da Abdurrahman da Sa'adu waɗanda suke kawunan manzon Allah ne domin dangin mahaifiyarsa ne, sai kuma wa Zubair ibn al-Awwami hawariyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, sai kuma Zubair dan Awwam wanda yake shine ADC, shine ma'anan hawari, chief security na ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda yake kare shi ko da yaushe. Haka manzo Allah ya mishi wannan take wabnu ammati, kuma wanda yake dan gwaggon manzo Allah Safiyatu kenan, shi cousin din manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Wa Talhatu al-Khayr ibnu Ubaydillah, da Talhatu nan na alheri, wanda manzo Allah ya ce yanzu nan wada aljanna zai shawo kwana, ko shi aka ya shawo kwana, to kun gan shi nan ko ito dan aljanna ne, ya gama duk abin da Allah yake so mai a duniya. Shine Allah sokan da aya kai shi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi, duk abin da yake sai a duniya ya riga ya gama. Yadda ka san jarabawa ka gama sun kaje lokaci ya fita, kuma ka san cewa ka fasa ta yadda ya kamata, baka da sha'awi akan kamar kana kallon wato takaddun amsa ko, to haka yake. Shikenan sai yake cewa waɗannan mutanen falyakhtaru minhum rajulan, ku je ku zabi ɗaya daga cikin su. Fa idza wallaw waliyan, idan kuka zabi wani a ciki, fa asinu mu'adaratan, ku kyautata wajen ƙara mishi ƙwarin gwiwa. Wa a'inuhu, ku taimake shi. Wa in tamana ahadun minkum falyu'addi ilayhi amanatahu, idan wannan shugaba ya ba wani a cikin ku amana, yace kai ne sakatare na, ko kai ne waziri na, ko kai ne commissioner na, to ka biya wannan amana, kar ka cuce shi. Fa kharaj, sai suka fita. Fa qala al-Abbas li Aliyin, sai Abbas yace wa Aliyu la tadkhul ma'ahu, kar ka je inda suke. Qala akhrahu al-khilafa, ina tsoron sabani ne, yace idan tara ma takrahu, to ko zaka ga abin da kake kyama din dan sabani ko sai an yi shi. Wannan kisa kan manta an riga an ga mana cewa tana da guba a cikin ta, za ku ji gata nan alamar yanayin ta. Rabatiya ce falamma asbaha Umaru da'a Aliyan, yayin da gari ya waye sai Umar ya kira Sayyidina Ali wa Uthmana wa Sa'adan wa Abdurrahman ibn Auf wa Zubair ibn al-Awwam, ya kira waɗannan mutane gaba ɗayan su. Fa qala, sai yace inni nazartu fa wajadtukum ru'asa an-nasi wa qadatuhum, na tsaya ne nazari na ga cewa ku ne shugabannin mutane duk kuma jagororin su. Wala yakunu hadha al-amru illa fikum, kuma wannan al'amari ba zai yiwu ya zama ba sai a cikin ku. Wa qad qubila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa radin anku, kuma manzon Allah Allah ya karbi rayuwarsa alhalin yana cikin amincinya da ku. Inni la akhafu an-nasa alaikum in istaqamtu. Bana tsoron mutane su muku tawaye in dai kun tsaya kan gaskiya. Walakin ni akhafu alaikum ikhtilafakum. Amma ina tsoron sabani tsakankanin ku fiwa baina kuma tsakankanin ku. Wa yakhtalifu an-nasa. Daga nan sai mutane su sabani. Fan habu ila hujrati Aisha bi idhnin minha. Ku je ku zauna a ɗakin Aisha. Inda kabar mun da Allah yake na ko Usman alayhi salama ku je da izin ta ku zauna fatashawaru ku je ku yi shawara wa khtaru rajulan minkum ku zabi ɗaya daga cikin ku thumma qala sai ce la tadkhulu ku ga Aisha kai kar ku shiga ɗakin Aisha walakin kunu qariban amma ku zauna kusa da wajen wa za'a ra'asahu wa qad nazafa dam sai ya kwantar da kanshi alhalin dama jini yana ta zuba domin an daga shi ne yadda aka ce fadakhalu suka je suka samu suka launa fatanajau suka gana thummar tafa'at aswatu har suka daga murya suna bayayya kaga wannan daga cikin maganganun da suke ba faruwa wancan riwaya wa qala abdullahi ibn umar Allah da umar yake subhanallahi inna amiral mu'minin lam yamut ba'd sarki ya tabbata ga Allah yoto ai sarkin mu'minan ma bai mutu ba tukunna fa asma'ahu fantaba sai aka ji wannan zancen daga sunna Abdullahi dan Umar sai aka shi fa qala sai yace ala a'ridu an hadha ajma'una jama'a ku bar wannan abin da kuke gaba daya inji Umar kenan fa idza mittu idan na mutu fa tashawaru salasta ayyamin ku shawara kwanaki uku wali sallibin nasi suhaib gurgurdan kwanaki ukun nan Suhaibu shine limam shine kaman shugaba na wucin gadi kenan acting wala ya'ti yanda al-yawmur rabi'u kar ku bari akai kwana na hudu illa wa alaikum amirun minkum fa ce an sanya wanda ga cikin ku shugaba waya duru Abdullahi ibn Umar mushiran ladan Umar yazo a matsayin mai bada shawara wala shay alahum min al-amri bai halatta a yi fadi wata magana ba sai dai shawara ba za a rade shi ba wa talhatu sharikukum fil amri salatu goya da musharaka da ku fa in kadima fi ayyamin salasa idan yazo yayi tafiya kenan in ya shigo gari kafin kwanaki uku nan fa ahdiruhu amrakum yazo ku yi da shi wa in maratil ayyamus salasa qabla qudumihi faqdu amrakum idan watin kwana uku ta wuce bai zo ba ku yi aikin da ya kamata akan ku ba ruwan ku da shi fa qala malli bi talha yace wa zai nemi mana talha fa qala sa'd ibn abi waqas ma'ana wa zai kiyaye min shi in yazo ya tara an gama zaban nan wa zai isar mun akan shi fa qala sa'd ibn abi waqas ana lakalihi ni zan maka maganin shi ta da wata kai baya wala yukhalifu insha Allah kuma na san in Allah ya so ba zai saba da ra'ayin da muka dauka ba fa qala umaru arju Allah yukhalifa insha Allah ina fatan kai ya saba cikin ainihin mashiyar Allah kuma azunnu an yadi hadha al-amra illa ahadu hadain ar-rajulain yace ina jin babu wanda zai wannan shugabanci sai ɗaya daga cikin mutanen nan guda biyu aliyun aw usman aliyu ko usman kaga nan ma na kara don mun ji a sahihiyar riwaya yace na kusan sa'ad bai faɗi waɗannan guda biyu ba fa in wali usman farajulun fihi lin idan usman ne ya sama to mutun ne mai saukin hali wa in waliya aliyun fa fihi di'aba idan kuma aliyu ne mutun ne mai raha wa ahra bihi an yahmilahum ala tariqil haqq kuma ya cancanta watin ya dauki mutane akan hanyar gaskiya wa in tawallu sa'adan fa ahaduha huwa in ko sa'adu aka ba to ya cancanta wa illa in ba a bashi ba fa yasta'in bihi alwali wanda aka ba ya nemi shawarar sa fa inni lam a'zirhu an khiyanatin wala ba'ati ban cire shi dan ainihin rauni ko ha'inci ba wa ni'ima zurra'i Abdurrahman ibn Auf musaddad madan la da mutum ne kaifin tunani Abdurrahman wanda yake mai kakke ne ba shi da kwana rashidun wanda yake shiryayye lahu minallahi hafiz yana da kiyayewa da Allah ya kiyaye shi da ita fasma'u minhu ku saurari ra'ayinsa wa qala la bi talata al-ansari sai ce Abu Talha ya Abu Talha inna Allah azza wa jalla talama a'azza al-islamu bikum ya Abu Talha ya ku mutanen garin Madina lalle al'amarin ya dade tun sa'ad da Allah ya ainihin daukaka musulunci ta hanyar ku fahtar 50 rajulan min al-ansari ka zabi mutum 50 daga cikin mutanen garin Madina fastahti ha'ula'i rahati ala ay ala hatta yaktaru rajulan minhum ku zama kuna nan kuna bibiyar mutanen nan kuna gadin su har sai sun gama wannan aikin ku ne bodyguard din su wa qala lil miqdad ibn al-aswad idha wada'tumuni fi hufrati idan kuka sanya ni a cikin kabari na fajma ha'ula'i rahati hatta yaktaru rajulan minhum ka hada kan mutanen nan kai ne PRO ka kira taro har sai sun zaba ɗaya daga cikin su wa qala li suhaibin umar yace wa suhaibu salli lin nas 3 ayyami kai kuma kai wa mutane limancin kwanaki 3 okay na'am to ina ganin jama'a sai mu kwana anan kawai insha Allah idan mun sai mu tashi akan wannan gaba da yace wa qala li suhaibin salli bin nasi 3 ayyami so lokaci ya kore kuma ana magana cewa za a canza malai zuwa wutar nefa gara ko mu tsaya a nan tunda lokaci ya riga ya kore za ku ga dai ma ta karanta labarin saboda dogo ne zamu zo mu ji ta'alika da malam zai mana da kuma bayani da zai dalla dalla insha Allah ina faɗa wannan ke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa